A dangane da yawaitar hare-hare duk kuwa da kokarin da jami'an tsaro ke yi a nan jihar Zamfara ya sanya gwamnatin jihar yanzu ta baiwa al'ummar jihar damar su mallaki makamai don kare kansu. Hakan ya sanya na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar Ibrahim Dusara don jin ƙarin bayani game da wannan doka. Mun ji wannan labari, ko za ka dan mana ƙarin bayani game da yadda dokar take?
To, ƙarin bayanin dai shi ne na farko, gwamnati ta damu ainihin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar Zamfara bayan da aka samu sauƙin abin. Kuma kasancewar damana ta sauka, mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali, yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro. Ɗaya daga cikinsu shi ne gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki masammai da za su kare kawunansu daga waɗannan mahara, sannan kuma za ta taimaka ma mutane domin su mallaki musamman ta hanyar nemar masu lasin daga babban sufetin 'yan sanda na ƙasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara, ta yadda za a tabbatar da wanda zai mallaki musamman ya cancanci ya mallaki musamman. Sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan baida bayanan sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa, domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu saboda an fahimci cewa suna daga cikin waɗanda suke harzuka a wutar wannan tashe-tashen hankula a wannan jiha. Don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi akan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hari, saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira INCOMA. Haka zalika, za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka ɗauka 300 a kowace masarauta an ba su ƙwarin gwiwa ta hanyar ɗaukar ƙarin mutane 200, wato su kasance 500 kenan a kowace masarauta, domin a tabbatar da cewar an gudanar da tsaron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba.
Dangane da wannan muradi, gwamnatin ta Zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. San Shaibu Malufashi, murar Amurka daga Gusawa, Najeriya.